Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru tana ci gaba da yakar annobar cutar coronavirus a fadin kasar, inda a yanzu haka cutar take saki bazuwa a tsakanin al'ummar kasar ta Jamhuriyar Kamaru, yadda irin dokar da hukumar lafiya ta kasar ta sanya. Ministan lafiya Manuda Malushi ya tabbatar da adadin wadanda suka kamu daga cutar ta coronavirus a fadin kasar baki daya, cewar yanzu dai sun zarta 700, sai dai mutane 10 sune wadanda suka sheka lahira sanadiyar cutar ta COVID-19. Alhaji Haruna Yaya yayi mana karin haske kan yaduwar cutar ta COVID-19.
To a gaskiya abinda zan fada a kan wannan cuta coronavirus wato COVID-19 a kasar Kamaru, wai yau mun ga lissafi kusan total 600 da mutum 685 suka kamu da COVID-19. A gaskiya Mama Algarba, wannan abun bakin ciki ne, abun jimami ne, abun tausayi ne ga Kamaru, ga mutanen talakawan Kamaru.
Shima Abdul Aziz matashi ne a kasar Jamhuriyar Kamaru, ga tsokacin da yi.
A gaskiya dai an samu ci gaba a nan kasar Kamaru game da annobar cutar coronavirus ko COVID-19, duba ga irin jarumin kokarin da ainihin shi ministan kiwon lafiya Manauda Malashi ke yi.
Malam Shafiu mazauni ne a bangaren yan awarin kasar Jamhuriyar Kamaru, masu tada gare baya ga irin bayan da ya mana na irin yadda al'umman wannan bangaren suka binci kansu a ciki, musamman a wannan lokaci da cutar COVID-19 take bazuwa a kasar Kamaru.
Ta shashin kayan masarufi, wato ba mu samu wani canjin farashi da yanda muka saba saya ba, sai dai wato akan dan samu wasu lokuta dai da abubuwan sukan dan hau su sauka su hau su sauka, duba da irin yanayin yanda kasan ke ciki da mu al'umman nan garin Bamin da ke ciki. Saboda zaka duba wasu sukan taso daga Duwala yawun da ba kusan su zo nan Bamin da su sayi kayan masarufi da shauransu su haura can garuruwansu.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.